daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 41 matsakaicin zango a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka muna nan kodi yushi a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a farkon ku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata 7 ga watan Agustan shekarar 2018 Shirin mu na karfe 6 na safi agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsi wato karfe 5 kenan agogon Ghana dan dare anan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya
Shugaban Amurka Donald Trump ya saki sawa kasar Iran takunkumi daga daren jiya Litini kafar yaɗa labarai na kasar China ta mayar da martani akan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka game da China daya daga cikin manyan ma'aikatar nan da ake kira Cameroon Development Corporation na kasar Cameroon din da take ita ce ta biyu wajen samar da aikin yi mafi yawa a kasar ta ce ba mamaki su rage yawan ma'aikata
kanin labaran duniyan kenan a Najeriya mako guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya bada umarnin tura dakaru yankin jihar Zamfar domin kawo ƙarshen hare-haren da ake samu a yankin ko a wani hali ake ciki
The operation Biramikia has recorded laudable success.
Attacking helicopter Rundunar Sojojin Saman Najeriya kenan. Air Commander Ibikunle Daramola ke karin bayani bisa irin cigaban da mayakan ke samu.
Za ku ji irin cigaban da suke samu a can jihar Bauchi ko a Najeriya har ila yau. Yayin da ake tashirin gudanar da zaben cike gurbin dan majalisar dattawa a mazaban Bauchi ta Kudu, wasu jami'an siyasa sun ce za su mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya.
Mu jam'iyyu 25 wanda muke da ofishoshi a nan jihar Bauchi mun fito mu sanarwa duniya to idan har muna son a samu ci gaba a tafiyar demokradiya ko kuma jihar mu ta Bauchi to wajibi ne mu ba ita jam'iyyar APC
sannan kamar kowace ranar talata Ali Mustafa Sokoto zai gabatar da shirin sa na tsaka mai wuya amma ku duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanta mana labaran duniya sunana Muhammad Lalo
Asare assalamu alaikum Shugaban Amurka Donald Trump ya saki sawa kasar Iran takunkumi daga daren jiya Litini Shugaban ya bayyana Tehran a matsayin kasa mai kissa da mulkin kama karya wanda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashi-tashin hankula Trump wanda ya dauki wannan matakin watanni uku bayan ya janye Amurka daga yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da Iran akan batun makaminta na nukiliya ya ce wannan sabon takunkumin ya shafi fannin kasuwancin ta ne da kasuwancin zinari da kudin kasar riyal da dai duk wani ko wasu harkokin kudi sai dai a jawabin sa da yayi wa ƴan kasar ta gidan talabijin kasar shugaba Hassan Rouhani ya ce ba za a yarda da Amurka ba domin ko ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla da ita da sauran manyan kasashen duniya wadanda har yanzu suna goyon bayan wannan tsarin ya ce Tehran har kullun ta amince da shawo kan matsala ne ta hanyar diplomasiya yace Trump ya ce yana kiran kasar Iran kai tsaye domin tattaunawa da ita wannan ya aikata ne wannan ya takaita ne ga abin da ya shafi Amurka kurum wanda kuma hakan zai iya kawo tashin hankali ga kasar ta Iran shi ko Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu wanda yake da ra'ayi daya da Trump game da yarjejeniyar da kulla da kasar ta Iran yayi wa Trump barka ne da wannan sabuwar takunkumin da ya sa wa Iran din Netanyahu ya ce wannan wani lokaci ne na dimbin muhimmanci ga Isra'ila da Amurka kai da ma duniya baki daya umurnin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar jiya Litini game da takunkumin da ya sa wa kasar Iran zai kawo wa Amurka da kasar Turkiya rashin jituwa domin ko kasar na Turkiya ta dage akan cewa matakin da Trump ya dauka game da Iran ba tilas bane ta bishi tace wannan rashin jituwan da yake barazana ga zaman daddadin da ake yi a tsakanin kasashen biyu na kungiyar kawancen NATO ba abin da zai haifar sai mai ƙara rurutu ta rikicin kawai Kafar yaɗa labarai na ƙasar China ta mayar da martani akan matakin harkokin kasuwancin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka game da China din ta wasu hanyoyi daban-daban. Salin da ƙasar ta China ke turda matakin da shugaban na Amurka Beijing ta yi amfani da kafar yaɗa labaran ta domin kwantar da hankulan 'yan kasuwanta. Kana ta bayyana damuwarta akan irin yadda hakan zai tasiri ga tattalin arzikinta. A shafin bayyana ra'ayin jaridar nan da ake kira People's Daily ta bayyana cewa ƙara kuɗin fito ta hannu guda kuma a bangare guda gwamnatin na Trump tana bukatar a sasanta wannan tamkar bayarwa da hannun dama ne kuma a karbe da hannun hagu jaridar ta ci gaba da cewa sai dai duk a kare kasar ta China za ta yi galaba kan wannan tsari na munafunci da Amurka take tsarawa haka kuma China ba za ta mika wuya ga wannan barazanar ba yanzu haka dai wannan ne Beijing ta kara lafta wani karin harajin da ya kai kashi 25 akan kayayyakin kudin su da ya kai har dala biliyan 60 na kayayyakin Amurka wannan mai yadda martani ne ga shirin da gwamnatin shugaba Trump ta shirya na karin kashi 25 akan kayayyakin kasuwanci na dala biliyan 200 na kasar China da ake shigowa da su Amurka daya daga cikin manyan ma'aikatan nan da ake kira Cameroon Development Corporation na kasar Kamaru da ita ce na biyu wajen samar da aikin yi mafi yawa a kasar ta ce kila a tilasta mata rage yawan ma'aikata domin ku da yawan su sun tserewa fada tsakanin jami'an tsaro da ƴan aware da ke kokarin ganin an samar da gwamnatin ƴan bangaren da ke amfani da harshen turanci kamar yadda wakilin murya Amurka Moki Edwin Kindize kai aiko daga Benin Boy da ke kudu maso yammacin kasar ta Kamaru ma'aikatan kamfanin CDC da yawa sun gudu ƴan awaren da ke neman ƴancin kai masu magana da harshen turanci sun kashe wani sojan Kamaru a cikin watan Afrilun ta gabata a yankin wannan harin ya yi dalilin yin arangama jefi-jefi wanda ya musabbabin tserewar dubban mutane daga ƙauyen da ke yankin ciki ko har da sama da mutane 2000 daga cikin 20,000 na ma'aikatan na CDC labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya fidda zaton cewa ba zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ba duk da nasarar da ya samu a zaben da ya kawo shi kan karagar mulki da ya yi ba da wata tazara mai yawa ba sai dai kuma bangaren masu adawa suna haramun kalubalantar sakamakon zaben a kotu kamar yadda wakilin murya Amurka ya aiko wato Columbus Mangahanga ya aiko da rahoto daga binnin Harare Sal da gidan talabijin na Sky ya tambaye shi ko zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ganin ba da wata tarata sosai nasara ba sai Emmerson ya ce ai jam'iyyar ta ZANU-PF ke da rinjaye a majalisar dokoki ga kuma abin da yake cewa
In 1964 Harold Wilson of Britain had one seat beating the Conservative by one seat and they formed government
in 1964 Harold Wilson na kasar Britania yana da kujura daya ne tak a majalisa kuma da kujura daya ne yayi galaba akan yan jam'iyya masu ra'ayin yan mazanjiya ya kafa gwamnatin sa kuma ya mulki kasar ta Britania to balle ni dake da kashi 2 cikin 3 na masu rinjaye kuma da wanne ne kuke akan menene kuke cewa in samar da gwamnatin hadin kan kasa duk da yake wannan ba wai hakan baya da bane amma babu bukatar hakan wanda basu jefa mini kuri'a ba da wanda suka jefa mini kuri'a duka Zimbabwe ta mu ce kuma zamu taru mu kare ta mu ce da ita gaba zamu samar da muhawara mai ma'ana da hangen nesa da dabaru waɗanda su ne ginshikin tafiyar mu sai dai shugaban ƴan adawan Chamisa ya ki ya amince da sakamakon zaben da hukumar zaben ta bayar tare da yin zargin hukumar ta yi magudi a madadin jami'ar ZANU-PF a satin ta gabata da ƴan adawa suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar wato Harare inda ƴan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa kwalla da watsa tafasashen ruwan zafi domin tausama wa zanga-zanga sai dai duk da haka an kashe mutane 6 sakamakon wannan zanga-zanga
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To a Najeriya rundunar soji ta musamman ta Operation Dramikia da aka tura yankin jihar Zamfara domin magance hare-haren wasu ƴan ta'adda ta ce tana samun galaba a wannan yaki. A makon da ya gabata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin tura dakaru 1000 zuwa jihar ta Zamfara a wani yunkuri na shawo kan rikicin yankin da yake ci yake cinyewa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
The Operation Jeremikia has recorded laudable successes. As a result of the show of force of the aircraft and
kakakin helicopter rundunar sojojin saman Nigeria kenan Air Commander Ibikunle Daramola ke karin bayani bisa irin cigaban da mai kan ke samu a fafatawar da yanzu haka suke can suke yi a dazukan jihar Zamfara don kawo karshen kashe-kashen talakawan jihar da yan bindiga dadi ke yi har-haren da ake kaddamarwa da jiragen yaki ya halaka yan bindiga masu yawan gaske a wajajen kauyukan Mashema da kuma wani wuri kimanin kilomita 4 daga kudu maso gabashin yan mare dukkanin su a jihar ta Zamfara da farko dai wani jirgin soji mai leken asiri ya leko wani matatarar yan bindiga inda nan take aka tashi jirgin yaki mai aman wuta ta kowane bangare wato MI-35 da kuma jirgin yaki samfurin Alpha Jet suka yi wa yan bindiga kace-kace yayin da waɗanda ba su mutu ba kuma suka nemi arcewa ta kowane bangare amma jiragen yakin mu sun bi su kuma sun murkushe su bugu da ƙari kalin wani jirgin yakin mai saukar ungulu ya yi cicibus da wani gungun ƙwararrun shanu a dajin ƙauyen Yankari da kuma dajin Hayin Alhaji sanye da bakaken kaya akan babura tare da garke-garke na shanun sata koda suka ji kururuwar jirgin yakin mu sun yi kokarin arcewa amma jirgin saman ya bi su ya kuma murkushe su
armed bandits are already getting rid of the equipment and cows that they have amassed that they have rustled
rundunar sojojin saman Nigeria ta jaddada kudurinta na cigaba da wannan lugudan wuta har sai ta ga bayan yan bindigar a jihar Zamfara kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Nigeria Air Marshal Sadiq Abubakar ke shaida min
to abin da yasa muke wannan muna ganin muna da haƙƙin mu kare mutane kuma mu taimaka ma wanda wannan bai yi tasirin ta yanda ba su fita ƙauyukan su sun zamanto mutanen gudun hijira ko wani abu ba so wato abin da muke so mu nuna cewa shine eh muna da haƙƙi mu kare ku wannan yana ba mu dadi saboda dama aikin mu kenan aikin mu yana da alaka da mutane ne saboda haka za mu yaki mu kare mutane kuma za mu yi gurgurdun iyakan mu wajen taimaka musu wajen tabbatar da cewa mun abin nan nasu
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Hassan Maina Kaina daga batun tsaro sai na siyasa inda jihar Bauchi dake arewa maso gabashin Najeriya wasu jam'iyyun siyasa 25 suka ce za su mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya a zaben mai gurbin kujerar sanata a mazaban Bauchi ta Kudu da za a yi a ƙarshen mako mai zuwa to sai dai sauran gaggan yan takarar da za su kara a wannan zabe sun ce ko a jikin su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Abdulwahab Muhammad daga Bauchi
a jawabinsa a taron manema labaru jagoran hadakar jam'iyyun shugaban jami'ar APA na jihar Bauchi Comrade Abdullahi Muhammad ya bayyana dalilan su na yin hakan
mu jam'iyyu 25 wanda muke da ofishoshi a nan jihar Bauchi mun fito mu sanarwa duniya to idan har muna son a samu ci gaba a tafiyar demokradiya ko kuma jihar mu ta Bauchi to wajibi ne mu ba ita jam'iyyar APC saboda muna ganin ayyukan tsare-tsaren da take nan shugaban kasa Muhammadu Buhari
da akwai barazana ce da kuke fuskanta kuke ganin cewa yin hadakan nan shine zai kai ga cin nasarar APC a nan jihar Bauchi
babu barazana ita kanta jam'iyyar APC bata san ma da mu yi wannan hadakan ba ni shi yasa muka fito gun yan jarida mu je gun APC mun ce mun fidda matsayin mu akan al'amarin ba
har ila yau naji ta bakin wani shugaban jam'iyyar da shi ma ya shiga hadakar ga abin da yake
sunana Usman Balbaya ni ne state chairman Bauchi state chairman na NCP National Conscious Party
shi wannan lamari na zabe sai da muka sanar kuma muka tantancewa mutane cewa ba fa mun mara ma jam'iyyar da take mulki bane gaba daya har 2019 election muna magana ne akan wannan kawai by election da za a yi na cike gurbin nan na margaye a alwakili da ya rasu na wannan kujerar ne kadai muke mara ma APC baya ba wai mun mara mata baya akan zaben gwamna ko zaben wani dan majalisa wannan sanata guda ɗayan ne na Bauchi ta Kudu shi kadai muka mara masa baya
a gefe guda kuma dan takarar jami'ar PDP Dr. Ladan Salihu ya ce babu fargaba ko da kuwa sun kai guda ɗari ne
ban taba shiga wannan al'amari da fargaba ko da da misƙalin zarratin ba saboda mulki abu ne daga Allah in akwai jam'iyya da take daya jam'iyyar barankaci take daya karmami daya kara daya rama busasshiya ba amfani da ita daya burtuntuna daya coge daya wani abu wanda baka san shi ba sai ka kirga 27 to su zo su 100 in suka kasance 100 a cikin wannan tafiya ina tabbatar maka sai dai darajar mu ya sake karuwa saboda sai an ga wanda basu kai ba ake ganin wanda ya isa
shi ma Nasir Barisin dan takarar jam'iyyar GPN kuma tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Yaguda ga abin da yake cewa
ga wanda yake da yadda da Allah kan ba fargaba duk wani hadi da aka yi na tafiyan jam'iyya Allah ya riga ya ce kun fa yakun inda yake ya riga ya fada kuma zai yi so abinda Allah zai yi shi zai yi ba zan ce maka a'a ko alheri ne ko sharri ne ba amma sun yi goji ko za su iya ban sani ba ko ba za su iya ban sani ba wallahi ya dan
Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Wadannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda gogo ke cewa karfe 1:00 ne da minti 16 yanzu ga shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
wayan adawo mu na cikin gida ai suna cewa a Plateau aka karba cewa akwai hoton gwamnatin jihar Plateau a cikin tractor su wanda namu babu wayannan tractor guda 500 ne
ya kamata majalisa ta yi kokarin tsige mai girma gamma saboda ban san inda ya samu lasin din sayan tractor din nan ba
jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin gaskiya ne wasu daga ciki ko ma dukkan ayyukan da gwamnatin jihar Bauchi ta ce ta yi har ta gayyato shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a can Bauchi kwanakin baya na jabi ne kuma me gwamnatin jihar nan ta yi ne da munkudan kudaden bail out na Superstars Club da sauransu da suka shigo hannunta a shirin namu ne yau za mu maji jimillar ko nawa ne wayannan kudaden to amma kafin sannan bari tuku na kujiya da saukar injiniya Nuhu Gidado daga kujerarsa ta mataimakin gona take ci gaba da barin baya da kura
assalamu alaikum sunana Dauda Jibiru Gugurma wanda aka bi sanin sa da SA da Kani nan ne duna gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar yakan tashi kutunkum ya bar jihar kasar Bauchi ya bar kasar nan ma ya dauki jihar ya mika ma dubicin sa ya ce ya rike jihar Gidado ya zo ya ajiye gwamnatin jihar Bauchi a ina ganin ya ajiye ne kawai da ra'ayin sa
sunana Dallami Fiyaro eh to gaskiya murabuzin da mataimakin gwamna yayi ya zo wa mutane Bauchi ba zata da kuma mamaki saboda shi dubuci gona nan mutun ne mai biyayya ba mama gona ba da duk ma'aikatan ma da suke gargashin gwamna yana mutunta su cikin ciki akwai wani abu ka boye yawa akwai wani abu da ake kunta mai tabbata haka ne amma dai ya burge mutane da bai fito ya fada ba yawa amma akwai
haka ne idan kana biye da muhawara da muke saro kwanakin nan tsakanin dan majalisar dokoki Aminu Tukur mai adawa da gwamnatin jihar Bauchi tun yanzu da kuma kwamare Sabo Muhammad dake kokarin kare ta ba shakka ka san cewa mun gangaro daga batun sauye-sauyen da aka yi ne na mukamin mataimakin gwamna injiniya Hannu Gidado wanda aka mai gurbin sa da Silika Tago to amma yanzu muhawara nan ta kusa zuwa cikin wasu mututuwa na daban kamar maganar motocin nan na tarihi toci guda 500 da ita gwamnatin jihar Bauchi tace ta samu wa manoman wannan jihar nata to amma kuma wanda zancen su ya je wada fuko da fiye da cece kuci wanda ya hada da cewa ayyukan tarihi toci nan ma dukkan su 500 daga wasu makotan jihohi aka aro su
babu yanda zaka yi Abubakar Tafawa Balewa dandalin Abubakar Tafawa Balewa ya dauki tractor guda 500 kuma ni a sani na mulki na duniya din an ce maka za a kaddamar da abu akan ebo kadan ne daga ciki domin a nuna wa mutane irin nau'i da kuma irin kayan da za a raba kuma maganan cewa wannan ma da kanka kace daga baya an kawo yan su waɗanda da a farko su wayan adawo mu na cikin gida ai suna cewa Plateau aka karba kuma kaga mu a bangaren yada labarai sai da muka je Plateau muka dauko kallon nasu muka nuna a television kowa ya gani cewa akwai hoton gwamnatin jihar Plateau a cikin tractor su wanda namu babu to alhamdulillah wayannan tractor guda 500 ne wanda a tarihin jihar Bauchi ne ni da nake karantawa kuma nake bibiya babu lokaci dai da wata gwamnati atake ta yi yunkurin ba da tractorci guda 500
to an ba masu waye ne har yanzu
wannan kuma ma'aikatan noma ne su suke da ka'idojin da za su ba wa manoman jihar Bauchi ne za a ba su bashi waɗanda suke da bukata sun san yanda za su je su nema kuma ana bayanin yanda za a je a karbi wannan but maganan shine za a ba da tractorci guda 500 kuma tractorcin nan zahiri ne ba na Plateau bane tunda na Plateau suna da hoton gwamnatin su kuma abinda mutane muke ta faɗa musu su gane idan fa shugaban ƙasa zai zo ba lallai bane sai ya zo ya bude wani aiki a wani guri yana da haƙƙi kamar yanda shi Malam Aminu Tukur yake magana yana yawan zuwa mazabansa mu ma mun zabe shi a jihar Bauchi kuma tunda muka zabi shi shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan shine karon farko da ya zo Bauchi
amma ina kai ka hanyar da ya kaddama din nan ma ba gama ta ba kuma an yi masa abu
ne ba ya gani ne
amma an
kaddara bai da jami'an tsaro amma ana ba an gama ko ba a gama ba kuma aikin bai tafiya inda yake da kyau ko kuma bai da kyau
so Malam Aminu idan zan dawo wajen ka kai bayani akan wannan
alhamdulillah
da ake cewa mai amalinki ne
to na fare in an bar ne ya kamata majalisa ta yi kokarin tsige mai girma gamna saboda ban san inda ya samu lasin din sayan tractorcin nan ba tunda ka'idar kudin gwamnati sai majalisa ta amince a matsayina na dan majalisar dokokin jihar Bauchi ban san inda yake a cikin kasafin kudi inda aka ba wa gwamnati dama ya sayi tractorci guda 500 ba don haka kaga abinda ake kira misappropriation ya shigo ciki wannan shine magana na fari ina so in sani misali gara kasafin kudin bara
wannan
gara kasafin kudin bara mai girma gwamna ya sa miliyan 20 zai sayi kananan tractorci don youth empowerment sannan ya sa miliyan 56 zai gyara tsofin tractorci 28 to ina so in san a ina aka samu lasin din sayan wa'annan tractorci tukum a matsayina na wanda sai na amince a saya tunda babu shi baya ga wannan marigayi ta tare Allah ya gwamnatin sa duk shugaban jam'iyyar MPN a kowane rumfan zabe wanda ta hada da jihar Gombe ta yau an bashi bijimi guda biyu saniyar huda guda biyu da garma wana shi ya karbi na kauyen mu don haka mutun ya ce ba a taba yi ba a tarihi wannan zuke ta mallane ina suke billahi allazi la ilaha illa huwa babu tractor 500 da gwamnatin jihar Bauchi ta saya idan akwai Allah ya raba ni da don rahamarsa wallahi babu
kana ji
wallahi babu
kana ji tsaya mana ba maganar rantsuwa bane tractorci da za a raba su waɗanda ake kawo su guda 500 ne so tunda kwangila aka bayar kuma kaddamarwa aka yi kuma kayar da suna ta kan zuwa so na sake maimaitawa Governor MA Abubakar shine governor a tarihin farko na jihar Bauchi a lokaci daya da zai raba tractor
amma
ina kai ka na biyu maganan da yake yi bai san ta yanda kudin nan za su fito ba bani so mu alakanta wannan zama da hidiman majalisa domin ni bani majalisa amma ni dan majalisar zattarwa ne na jiha na san cewa mai yuwa ko sabila da yawan zuwa gona da yake ko yawan zuwa gida kuma da yake cewa su biyu ne a majalisa cikin 31 da suke da ra'ayi nasu na kansu to kaga zai iya yuwa
bai fadi yawan mutanen
ba ya fada ni ya fada ya ce su biyu ne ai yana zaune bazan masa ƙarya ba ai su biyu ne ya fada ai masu ra'ayi nasu na kansu a cikin mutane 31
to da yake kai maganar tallafi da ake karba to akwai tallafi wanda yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba wa gwamnatoci wasu gwamnatocin sun yi amfani da su inda yake suka fito ko biyan gratuity na wato ma'aikata da suka yi retire kenan da kuma sauran wasu muhimman ayyuka a nan jihar Bauchi ina zancen yake me kuka yi da kudin ku na Paris Club da aka bayar da kuma bail out?
To na farko yana da kyau mutane ma su fahimci kalman abubuwan, domin ina jin yan wa'ancan bangaren sukan hada irin wa'annan tallafi da kudaden gandu da ake karbuwa daga gwamnatin tarayya kowane ƙarshen wata, wanda mun ce bai taba wuce naira biliyan 6 ba na kudin na gandu na wata-wata. Kuma mun ce albashi na jihar Bauchi ana ba da shi bai gaza naira biliyan 5 da miliyan 100 ba. Kaga na farko kenan. Na biyu shine idan suka zo suna maganan gratuity, kudin barin aiki, a record da muke da shi ranan karshe da aka biya kudi na sallaman ma'aikaci a jihar Bauchi shine ran 10 ga watan 4 2010, sai da aka yi shekara 6 dindi tsohuwar gwamnati na Mallam Isa Yuguda bata biya kowa kudin barin aiki ba, duk da magudan kudi da suke karba. Kuma mun zo nan jihar Bauchi nan waɗansu ma'aikatu sun kai shekara 9 ba su samu ƙarin girma. A ma'aikatan ilimi na bai daya na jiha, rabon da a yi promotion ma wani shine tun 2013 sai zuwan wannan gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar, wanda yanzu duk wani ma'aikaci da ke koyarwa ya san gwamnatin jihar Bauchi ta bashi takardar promotion ɗinsa, kuma za a ba su ci da a fara ba su kudaden su na ƙarin girma. So maganan bashi a maganan tallafi na Paris Club na farko a kididdiga da muke da shi, kasan su suna da yanda suke samu nasu kuma bayan namu, shine na farko abinda aka ba wa jihar Bauchi naira biliyan 12, a na biyu aka ba su naira biliyan 6, a na uku muka sake karban naira biliyan 6. Shine idan ka tara su Paris Club shine za ka samu naira biliyan 24. Idan kuma ka ce bail out ne, abinda aka bamu a jihar Bauchi bai gaza a bai wuce naira biliyan 8 ba. So idan ka hada naira biliyan 24 da naira biliyan 8 nawa ne za ka samu?
To amma gwamnatin ai shi shugaban kasa yana da manufarsa da yasa aka ba da wayannan tallafi, wanda yake gode bacin ransa ma.
To ba shi ba, shi wani ne daga cikin tsofaffin mukarraban gwamnati na jihar Bauchi a yanzu da aka sani a canda cewa shi wannan mutumin mai hannu da shuni ne, amma kuma a yau aka ce wai kunun zaki yake sayarwa. Wace rawa kakakin majalisa dokokin tarayya Yakubu Dogara yake taka a duk wannan cece kuce na siyasar jihar Bauchi nan? Shi ma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal sunansa ya kulla a cikin wannan dambarwar siyasar ta Bauchi. Duk wannan za a ji su a shiri na gaban mai zuwa makon gobe, Allah ya kai mu, da kuma za mu tabo maganar laifuffukan da ke gaban EFCC da aka ce suna da alaka da ita Bauchi, kada da wato maganar sassalar rikicin gwamnan jihar da kuma yan majalisar Abuja. Yanzu a madadin su bakin namu Aminu Tukur da kuma Sabo Muhammad kana da shi wakilin namu Abdulrahman Muhammad, ni ne Aliyu Mustafa Sokoto na Washington DC. Muke fatan mun ban ku kallo, sai an jima.
Madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Gobara daban-daban na ci gaba da jefa jihar California ta kasar Amurka cikin halin wayo na Allah, domin ko gobaran tana ci gaba da yaduwa kusan ta zama mafi yawa da muni a tarihin jihar. Hukumar kashe gobara ta jihar ta faɗa a jiya Litinin cewa wutan na Mendocino a jihar da ke arewa maso yamma ta kone sama da eka 273, wanda yake kasa da 8,000 na watan Disamba shekarar 2017. Dorin Gatewood, wanda shine jami'in yada labarai na hukumar kashe gobara da ke aiki a harabar ta Mendocino, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba mutum ɗaya da ya mutu sakamakon wannan gobarar. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa kasar Iran takunkumi daga daren jiya Litinin. Shugaban na Amurka ya bayyana Tehran a matsayin kasa mai kisa da mulkin kama karya, wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashi-tashin hankula.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji matsayar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello kan raɗi-raɗin da ake yi na cewa yana shirin ficewa daga jam'iyyar APC. in za madadin shiladan Ibrahim Ayawa da ta ni gabatarwa da Chiba Hero Diodune da ya taimaka wajen hada wannan shiri baki din sa sai injinan mu John Ellison Mahmud Lalo ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hantsi assalamu alaikum
Afrique, le monde aujourd'hui.